Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19:31-60. A jamhuriyar Niger ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakub makeri ne tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Yau 1 ga watan Disamba shekara 2018 ga cikakken labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai gana takwaran aikinsa na Russia Vladimir Putin, amma lokacin da ya fi dacewa. Trump ya ce ya lura da abin da ya faru game da karbe jiragen ruwan Ukraine da tsare matukan jiragen kasar da Russia ta yi. Wannan ba lokaci bane da za su gana, yana mujaddada cewa za su haɗu nan gaba domin akwai kyakkyawar fahimta tsakaninsa da Putin. Shugaban na Amurka ya yi waɗannan kalaman ne a gefen taron kasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya na G20 da ake yi a birnin Buenos Aires na ƙasar Argentina, yayin wata ganawa da yayi da Muryar Amurka. Da aka tambayi Trump ko ya san dalilin da yasa Putin ya kwace jiragen ruwan na Ukraine, sai ya ce ba shi da masaniya kan abin da yake zuciyar Putin, kuma babu wanda zai ce ya san dalilin da yasa ya dauki wannan mataki. A ranar Alhamis, Trump ya soke wani zaman tattaunawa na SOEV da aka shirya za su yi da shugaba Putin a gefen taron na G20, bayan da Russia ta karbe wasu jiragen ruwan Ukraine uku a Bashar Aswad, inda ta yi ikirarin cewa sun shiga mata yanki. Ukraine dai ta musanta wannan zargi. Wannan mataki na Russia ya janyo kakkausar suka daga ciki da wajen Amurka. Har ila yau dai a gefen taron kasashen na G20, shugabannin kasashen Amurka da Mexico da Canada sun rattaba hannu kan wata sabuwar yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashen da ke yankin arewacin nahiyar Amurka, wadda za ta samar da kudi dala Amurka triliyan 1.2 a duk shekara tsakanin kasashen uku. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira yarjejeniyar da suna yarjejeniyar Amurka da Mexico da Canada, wato USMCA a takaice. Bayan kwashe watanni 15 ana shawarwari, Trump dai ya kira yarjejeniyar a matsayin wani gagarumin ci gaba. Yarjejeniyar dai za ta bada ramin gudanar da cinikayya tsakanin kasashen cikin sauki. Za kuma ta baiwa Amurka damar fitar da kayayyakinta ciki har da sabon mataki da zai tabbatar da ana gudanar da ita cikin gaskiya ba tare da an kwari kowa ba, a cewar Trump lokacin da yake tare da Prime Minister Canada Justin Trudeau da kuma takwaransa na Mexico Enrique Pena Nieto. Wannan sabuwar yarjejeniyar dai za ta maye gurbin tsohuwar yarjejeniyar NAFTA, wanda Trump ya ta suka lokacin yakin neman zabe a shekarar 2016. Ya kira ta da cewa ita ce yarjejeniyar kasuwanci mafi muni a duniya da aka taba yi, ya kuma daura mata alhakin kwashe ayyukan masana'antun Amurka zuwa waje. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a ne wata girgizar kasa mai karfin gaske ta afka birnin Anchorage na jihar Alaska a nan Amurka, wadda ta haddasa barna ga gine-gine, amma ba rahoton wani mummunan rauni ko mutuwa. Girgizar kasar mai karfin maki 7 ta jijjiga gidaje, ta fasa tagogi, ta kuma sa bishiyoyi da takarun wayoyin lantarki sun karkace. Haka kuma an yi ta jin wasu burbushin girgizar kasar kilomita 560 daga birnin. Mazauna birnin Anchorage sun yi ta saka hotuna suna nuna irin barnar da ta haddasa gidajensu da wuraren kasuwancinsu a kafofin sadarwa na yanar gizo. Shugaban Amurka Donald Trump ya kafe a kafar Twitter cewa fadar White House tana bibiyar abin da yake faruwa a Alaska, kuma gwamnatin tarayya za ta taimaka wa duk waɗanda iftila'in ya shafa. Ma'aikatar tsaron Amurka ta cikin gida ta nemi ma'aikatar tsaro ta Pentagon da ta ƙara lokaci wa sojojin Amurka da ke bakin iyaka da Mexico har zuwa shekara mai shigowa. Ma'aikatar tsaron ta nemi ƙarin kwanaki 45 ga sojojin da aka jibge bakin iyaka, wanda hakan zai ƙara musu lokaci har zuwa ƙarshen watan Janairu. Ana kuma ketare tsammanin Pentagon za ta amince da wannan bukata. Kamata yi dai sojojin su kammala aikinsu zuwa ranar 15 ga watan nan na Disamba. Amma mai magana da yawun ma'aikatar Katie Waldman ta fadi a wata sanarwa ta fitar jiya Juma'a cewa ci gaba da samun barazanar da ake a bakin iyakar Amurka ta kudu hakan yasa ake buƙatar ci gaba da kasancewar sojojin yanzu haka dai akwai wato yanzu haka dai akwai dakarun Amurka 2600 dake taimakawa jami'an kan iyaka a jahohin Texas da Arizona da California wani daga ƙarshe wani harharan sama da Amurka ta kai Libya yayi sanadiyar mutuwar mayakan kungiyar Al-Qaida 11 a cewar sojojin a jiya Juma'a rundunar sojojin Amurka dake a nahiyar Afirka ta Africom ta ce harin da aka kai ranar Alhamis kusa da Al-Waynat yayi lalata wasu motocin kungiyar Al-Qaida guda uku rundunar ta tabbatar da cewa babu wani farar hula da aka kashe ko ya samu rauni wannan shine hari na sama na uku da Amurka ta kai akan ƴan kungiyar Al-Qaida a kasar Libya
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
wannan waka ta na makaranta a Kaltungone
to ai billiri mama ta ai billiri laifiya ta ai billiri
kin san samu ya baya da baya san dauka ga ya ba
ta nan gona mu ba mun ma no sun ta ni sai tara sunan tangalin waje gaba da ya
dole wani abin da ya biyo bayan wannan bayan cika cikin Amurkawa ake gwanjo din nan to ran talata nan kin ga wancan makon ne aka yi cika ciki aka yi ranar gwanjo din nan da ake kira Black Friday bayan makon kuma talata da ta biyo shine ake kiranta ranar kyauta ranar bada gudunmuwa ta a nan Amurka wato a wannan ranar idan kina da kungiya mai zaman kanta da take da rajista a nan Amurka zaki iya sawa ko a ta Facebook ko ta menene ne zaki dai iya tallata ta mutanen da suke da sha'awa sai su zo su baki gudunmuwa to a wannan shekaran da Facebook da PayPal da dai waɗansu kamfanoni Facebook da PayPal dai musamman dai a wannan shekaran sun hada karfi in kika bada kyautar dala 1 su za su bada dala 1 wato za su
linka maka
duk abin da aka har zuwa miliyan 7.
To in ka bada miliyan 7 sai a ba
ka ƙara ba. A ƙara maka miliyan 7.
A wannan jari ne alheri.
Ba jari bane domin kamar yadda nace ana bayarwa ne ba ana ba ɗaiɗaikun mutane ba ana ba da kungiyoyi masu zaman kansu da suke da rajista. Sanannun kungiyoyin da suke da rajista.
Yawanci masu ba da agaji ko?
Yawwa misali kamar ni da ke muna da yake mun fito arewacin Najeriya muna kungiyar da ake cewa zumunta kungiyar arewacin Najeriya. To kin ga kungiyar zumunta da yake tana da rajista. To ita ma za ta iya tallata kanta kungiyoyin da suke da sha'awa suka yadda da ayyukan da take yi za su iya ba da gudunmuwa kana da Facebook da PayPal su ma za su iya riba duk kowace gudunmuwa misali Dauda inda a ce kin ba mu gudunmuwa dala 50 yau to da dala 50 ɗin ki ta zama dala 100
to ina aika abu ne mai kyau
to kin ga a cikin su Amurkawa shi yasa kin ga aka ce yaba kyauta me aka ce
tukuici haka
ne kin ga shi yasa Amurkawa masu kuɗi suna irin wannan
haka wata rana ma za ki ga a shaguna in ka je sayan abu kamar irin kungiyoyin nan masu tallafa ma masu ciwon kansa da abubuwa in kika je sayan abu sai kiga an ce in kika ba da kyautan dala 1 za a baki 10% discount ko 20% discount haka suna kokari wajen tallafa ma kungiyoyin nan kamar
su ba mu kokari kware da gaske to kin ga wani abu ne da mu ma da za mu iya yin koyi a kan shi ai babu wanda ya ki albarka ko
haka ne kam to Allah ya ba mu ikon koyi
amin kuma to dole bari mu bude wannan bangaren gaishe-gaishen da mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga doctor da doctor Mrs. Uwargida da mai gida kenan duk da suke da digirin David P. Malgui da kuma Uwargida da mai gida Tanko Usman Tarfa domin auren ƴaƴansu Dr. Miriam Kucili da angonta David Malgui waɗanda za a daura wa aure to kila ko ɗayan cake din ne yasa nake shaki wato za a yi daura wannan auren ne yau Asabar a majami'ar EYN da ke layin Otuko a Abuja da karfe 10 na rana to Allah ba da ikon zuwa kana kuma Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare war gida da mai gida David Malgui gaisuwa ta musamman daga kawunka Ali Tarfa da iyalin shi a mazauna jihar Maryland a nan Amurka
yau din kenan za a daura masa a
wannan to bari mu bude filin gaishe-gaishe a bari ya huce da wannan gaisuwa daga Saratu matar Isuhun Dila Faki to daula din ne gaisuwa duk wanda ne gaisuwa ki ce ko
da ɗan gari ɗaya su fito daga Faki ne
na ga yadda ki ce Faki
yo amshi za a yi kenan filin namu na amshi ne
to ta fara Jimala matan Namadi Rukuta Daurawa Faki da Jimmai mai kosai Gashirauki Faki da Hajiyaye matar Sani manya kofar gabas Faki da Aisha da Ummi da Sadika matar Shaibu Mebulawus kofar gabas Faki da binta matar Ahmadu Mebulawus kofar gabas Faki da Saude matar Dahiru gidan lemon mai goro Kahauru Faki mai gaishe ku ita ce Saratu matar Isuhun Dila Faki to kin lura da wani abu mata ke gaida mata wannan karan
haka ya kamata ai da ba wannan satin mata ne kin san ranar Lahadi ne da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin yaki da cin zarafin mata domin har yanzu ana samun wannan matsalan kaga namiji na dukan mace
to muna da kuma gaisuwa fata alheri zuwa ga Bala Muhammad Dambam da Usman Farijebuwa Ward da Bala Usman Karasuwa da Baba Bura Mustapha da Maturu da Baba Gana Nuciya Wacakal da kuma Garba Sabiyalo Gashuwa daga Alhaji Nene Yusuf Fari Jihar Yobe sai kuma gaisuwa a bari ya huce daga Adamu Habu Umar Iyanga Karamar Hukumar Taura Jihar Jigawa yace don Allah yana so isar min da sakon gaisuwa ta tafilin abar ya huce zuwa ga Mansur Sule Hadeja da sakatare janar Inuwa Gote Gumau da Bala Muhammad Dambam da janar Buhari Hayyan Guru da Aminu Ma'adamu Malam Maduri da Haruna Boda Inkaiba da kuma kaka Alhaji Bukar Garsuma da Masak daga Adamu Abubakar Umar
to alheri sanne da kokari ni ma bari jirgin ki ya dawo daga faki ya tafi to ba gani jirgi na wannan karan ina zai wurga ni bari mu shiga dandalin namu to wannan sako ne daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a to ya wulla ni garin mu da mun nayi da na dade bancin gida ba kawai inda yace filin abare ya huce ku gaishe mani da Usman Manika mai ruwa road puntuwa da Jafar Wadama washi da honorable Alhaji Shafi'u Madaki Inunu da ke karamar hukumar Sabuwa jihar Katsina sai engineer Alhaji Biliya Muhammad Albaba Katsina da Fatima Dauda Kurfi to wannan jirgin dai duka dai su Albaba ne su Kurfi ne to muna fatan dukkan tashi cikin koshin lafiya sai gaisuwa daga Yakubu Abdullahi Dambam inda yake cewa salam abari ya huce gaisuwa zuwa ga Alhaji Mustafa Shamadu Dambam da honorable Baballe Abubakar Dambam da Bala Muhammad Dambam da Husaina Abba Dambam da Ibrahim Baba Umar Misau dan madamin babba da Rabi'u Iliya Birnin Kudu sai gaisuwan fata alheri a bari ya huce daga Alhaji sai gaisuwan fata alheri a bari ya huce daga Ahmadu Manaja Bauchi wanda ke Bauchi unguwar Karofin Madaki a Najeriya inda yake cewa zuwa ga filin abari ya huce sakon gaisuwan fata alheri ga masu sauraron wannan shiri a Bauchi kamar irin su honorable Shamsuddin Lukman Abubakar mai tallafawa gwamnatin jihar Bauchi harkokin sadarwa da Alhaji Bashir Yakubu Lamai shugaban ma'aikata a fadan mai martaba sarkin Bauchi Emirate Council da Malam Ahmad Yakubu Lamai tsohon sakataren ilimi na karamar hukumar Bauchi a gidan sarkin yakin Bauchi anguwan Karofin Madaki da CP mai jama'a Yakubu Lamai na Nigerian Prison Service Bauchi da sarkin motan sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lamai a gidan sarkin yakin Bauchi dake Karofin Madaki da uban doman Bauchi Alhaji Muhammad Nasir Ma'azu dake anguwan Bakori a Bauchi da sarki itatuwan Bauchi Alhaji Sadiq Abubakar Abdullahi shugaban kamfanin Abubakar Furniture dake kan titin railway a garin Bauchi da engineer Sama'ila Barde a Bauchi anguwan Karofin Madaki gidan sarkin yakin Bauchi sai da ƙarshe kuma mai anguwan bayan bata a garin Bauchi Alhaji Tanko Ibrahim maga yakin hardan Bauchi to
mutanen Bauchi mutanen Bauchi za a ci masa kenan
za a ci masa
za a ci masa ni bai ba ma san irin wannan masa Bauchi nan da aka mata wakan ma ko ana yin ta har yanzu ba
ana yin ta har yanzu wallahi suna kokari inda aka garza ya kamata dai kan
Bauchi Abdulwahab aiko mana masa Bauchi ko ta WhatsApp
shi ma mai sakon kam
Bari mu zangon kashi na gashi-gashi namu waɗannan gashi-gashi nawan duk sun fito ne daga jamhuriyar Niger. A gaisuwa abar Yahuce da fata alheri ga Aishatu lawan matar Sulaiman Mulu Barma a Nyame. Kin san Sulaiman Mulu Barma?
Na san
matar Sulaiman Mulu Barma Aishatu lawan muna gaishe ki muna miki fata alheri.
Muna miki fata
alheri a gidan Sulaiman Mulu Barma. To da iyalin marigayi Sa'id Abdullah Adama Garam da iyalin Alhaji Balarabe Adama Garam Taylor Sali da Abdulkadir Dan Dako a garin Gidigir da Zainabu Mamman Sani a Arlit Allah ya sa da ina fadin sunayen garuruwan nan daidai
to amin
da kuma Hajiya Ai yar yari a binnin kwanni sai kuma Jafa Sarkin Yaki da Muhammadu ONG ko ONG ne ko da ONG ne a binnin kwanni da Pastor Sama'ila Labo a Maradi da Mamma Mustafa Mato a Difa da Sarkin Dan Tarki da Usman Foto Shawa a binnin kwanni sai kuma Malam Badamasi da Malam Tafi a Tasawa duka gaisuwa a bari Yahuce dukan ku dai ina jin daga jamhuriyar Niger kuke da fatan an tashi lafiya.
To alheri bari ma ni ida mika sakon gaisuwa na wannan takaddun da ke hannuna. To wannan sako ne inda yace daga mai sauraron ku ina mika sakon gaisuwa na zuwa ga Isa Lawal Girgin da Abubakar Kawu Girgin da Zakariya A Musa Girgin da Ahmadu Emre mai cajin waya bakin kasuwa Girgin da Musa Le Taylor Girgin da Adamu Musa Shehu Girgin da Baba Gana Lawan Girgin da Alhaji Bashir Dan Koli a Girgin da Yawale Wargazau driver a Girgin. To yau ma mun garza ya Girgin ne a jihar Yobe
da fatan sai lafiya da dukkan lahirin al'ummar Girgin.
Sai takaddar ƙarshe ga inda yake cewa gaisuwa zuwa ga ƴan kungiyar muryar talaka baki ɗaya a duk inda suke.
Na san ku wanda yake kuma kafin ki karanta sai da bala kofar sabuwa birnin Kebbi.
Wallahi kin gane ko alheri abin da yake kenan gaban daga Sa'idu Bala kofar sabuwa birnin Kebbi jihar Kebbi Najeriya shugaban kungiyar muryar talaka na Najeriya
na kasa.
Mun gode
wato daga Baba Buhari sai shi kenan
kwarai da gaske ka tunda baba ce shine aikan baba Buhari ma ai shugaban talakawa
ne wato daga Baba Buhari sai sai da Bala kofar sabuwa birnin
yo ba akwai labari
to so ne to la gaba mu fara labari labarin da niki fara bani ban dariya to bari mu fara da wani abun ban dariya da ya faru a nan kamurka kancan bako da
alara na suka ciki an kwaso santi
ai wa dan su ne ba ana dai ana magana kin ga ana gwanjo wannan lokaci wannan karshen shekara a nan Amurka abin da aka saba kenan an riga daga gwanjo zuwa gwanjo zuwa gwanjo
ga sama ke
to banda garabasa da aka waɗansu kuma sai kakansu ta yake saka waɗansu ne aka samu wani kuskure wannan na'urar ATM ɗin da ake zuwa a zaru kuɗi ba wannan bankin zaro da kanka to sai da wajen karfe 12 dare ran Lahadin nan waɗansu suka tafi a jihar Texas ne suka tafi zaro kuɗi tunda dai duk kowanne lokaci kaga dama zaka iya zuwa ka zaru kuɗi sai wani suka tafi zaro kuɗi kenan ina suka fito yawa su suka tsaya ATM ɗin su zaro kuɗi sai da suka je maimakon ya bada ko dala kin san ana sashi dala 10-10 ko 20-20 ne maimakon dala 10-10 sai wannan mashin ɗin ya rika fitar da dala 100-100
a haba
eh a sai an yi kuskure sai ya rika fitar da dala dala 100 da suka ga haka sai suka rika kiran mutane har aka share a social media suka ce kai wannan ba shi din kafin a ce kobo layi ya hadu mutane suna to kin sannan kuma yan sanda suna sa ido sosai akan abubuwan da mutane suke a cikin haka din sai yan sanda suka ga wannan post din da aka yi a social media cewa a wuri kaza yana ba da dala 100 sai yan sanda su ma sai suka garzaya wurin suka ga layi yayi layi shikenan sai suka je suka dakatar da mutane aka sanar da banki kuma suka tsaya a wurin har sai da banki nan suka zo aka gyara ATM din to shikenan sai da aka tambayi banki sai bankin yace to ya za a yi da mutanen da suka riga suka kwashi tunda dai za su sun sani waye da waye
ya ce da adadin kuɗin da suka ce
sai suka ce kawai bankin sai suka ce rabon su ne ya rantse su rike kuɗin kawai rabon su ne ya rantse eh suka ce sun dai gyara mashin din yanzu komai yana tafiya amma duk wanda ya zaru kuɗi ba laifin shi bane rabon shi ne ya rantse shiga tuwa musu
wanda kakarsu ta yanke sada su ba an musu balanza
sun kwashi gara basa to dole ina da wannan labari da ashiru lawan na goma ruwan ɓaure ya aiko mana yace to wani labari ne da yake wannan lahadi ta kasance ranar lahadin fadaka da al'umma ta yaki da cin zarafin mata yau labarin na mata ne da yara ne dalibai a makaranta makarantar primary a cikin aji sai bayan malama ta gama koyarwa sai ta tambayi dalibai yaran ajin ta nan sai ta ce bari ta fara da maza sai ta faro da wani sunan shi bala ta ce kai bala tashi bala ya tashi sai ta ce in kai girma me kake so ka zama sai bayan ka gama makaranta kenan sai bala ya ce da farko dai ina so in yi kuɗi in samu kuɗi sosai bayan na samu kuɗin nan kuma zan gina gida in gina gida in sayi jirgi in sayi motoci kana kuma in aure ita kuma matatan nan wanda zan aura duk kowane karshen mako zan tura ta kasashen waje kawai ta je ta ji dadi ta sayayya ta ji dadi tunda ina da kuɗi wannan makon ta tafi India ne wani mako ta tafi Paris ne wani ta tafi London ne ta tafi Spain ne ta tafi Dubai ne Amerika ne ko ina Madrid inda dai aka yi su China dai inda aka san dai mutane suna tafiya waɗanda suke da kuɗi to shikenan kai sai ta lissafin abubuwan da zai da kuɗi ya kasu sai ce kai ne ka cika son kuɗi bala ita ce to bari ta koma wurin mata sai ta tashi ta koma wurin mace ta ce to ke Fa'iza tashi sai Fa'iza ta tashi sai ta ce to ke Fa'iza in kika girma kika gama makaranta me kike so ki zama Fa'iza ta ce daula sai ta ce mata bala
a to ya fi mata sauki ai ba sai ta ce ko da nisa ba
dagara ta ce ta gani sai ce mata bala kawai ta ce sai ta zama
ai ka ba da wannan labari ne ba sai ka ci gaba da wani labari wani ne yazo yana son ya aure wata sai ta ce ce mata an ya mata alƙawari in ya aure ta kowace ƙasa duk ƙasashen da kika ji safo na duniya su Dubai su Amerika su Ingila ko ina sai ta kwana a kowace ƙasa ya mata wannan alƙawari
wai
ai ko saboda haka ta yadda ta aure shi aka yi shirin biki aka yi komai aka yi aure ran da aka kawo amarya kin sani ana zuwa aijeri iyayen amarya su kawo komai da shi da komai a shi kawai da aka gama jire aka tafi da an guje shi ka daki sai ya lallaba aje sai ya canja zanin gadon shi kin san zanin gadon da ya shimfada mata wani zanin gado ne mai taswirar duniya gaba ɗaya
kenan da su da ko da kasa shi kenan za ta kasa shi kenan
za ta kwana a kai kenan dama alƙawarin da ya bata sai ta kwana a kowace gari akwai mafi Ingila akwai na Amerika akwai na ina so akai zuwa ga kwala
shike na ta kai kowace
kasa da wanda ya aure ta da ya kai ta kowace kasa ta kwana akai
to kina ga wannan auren zai dore
gaskiya ka mu ta samu miskila
to dole da ka fara ba juli ta fara daga ba da hannu sai ne da ka tilla su mu ja birki nan yanzu a madadin
ni da wannan Salim
alheri ke muku fata alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci
to a yi sun ma'ani
ayi yara bai tarbi are yara bai tarbi are yara zuwa malama makaranta ayi yara bai tarbi are yara bai tarbi are yara zuwa malama makaranta ayi
Da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya
Viva Cricket Avec